Damuwar 'yan Najeriya kan aikin sake sun fada titin Abuja zuwa Kaduna da Kano dai da aka ware wa tsabar kuɗi na naira biliyan 797 da miliyan 200 shine bibiyar aikin don tabbatar da cewa an yadda zai dade bai lalace ba kamar yadda Suleiman Abdul da ke yawaitar tafiya daga Kaduna zuwa Kano da Abuja ya bayyana.
A hakikanin gaskiya gyaran hanya da ake yi wacce aka ce an bayar da ka Abuja zuwa Kaduna zuwa Kano, a hakikanin gaskiya daga Abuja zuwa Kaduna dai mu dai bamu ga wani abu ba da ake yi. Kaduna kuma zuwa Kano ulitin zamu ce abinda yayi daga garan Kawu abinda yayi Kano, so wa'annan ayyukan dai ta wuraren zariya din nan abinda yayi Marravan Jos an yi ayyuka masu kyau wanda mota a kowane length mota uku za su iya jiruwa su tafi su tafiya, amma daga bypass abinda yayi Abuja Junction gaskiya hanya ko asan visa sai haka. Dalilina na faɗin haka hakikalin gaskiya bana yin sati a wannan hanyoyin guda uku ban bi su ba, so gaskiya duk landa na yi tafiya irin haka daga Abuja zuwa Kaduna ba ƙaramin wahala nake sha ba. Zaka fasa taya, zaka yi miye hanya ba kyau kuma ya lalace ban ba dadi, sai ka shigo garin Kaduna ma da same thing, daga kawo ne in ka kama hanya Zaria Kano to ne zaka fara hawa kwalta mai kyau, zaka ji dadin tafiyan ka da sauransu. Gaskiya gwamnati ya kamata ta duba wannan abun ta san me take yi kuma ta dinga bibiyan ayyukan, ba wai a'a an ware kuɗi ba kawai abun ya tafi a haka, a'a bibiya yana da kyau. Rashin bibiyan duk shi yake kawo wannan matsalolin da ake samu, so muna fata a wannan kuɗi da aka ware muna roƙo da gwamnati ta dinga bibiyan aikin duk da ta bayar.
Ministan ayyuka babba Tunde Fashola ne ya bayyana cewa majalisar zattasuwar ta amince da batun sauya fasari na sake shimfiɗa titunan da abu da zai biyo baya na sauya farashin aiki a yayin taron na ranar Laraba.
Council considered and approved the request for that change of scope and the incidental cost consequence, changing the existing contract from 155 billion to 797.236 billion to provide full reconstruction.
Masani a sha'anin tattalin arziki Yusuf Aliyu yayi bayani akan tasirin da sake shimfiɗa titunan zai yi.
Da muka kalli wannan aiki na hanyar Abuja zuwa Kano wanda aka fara ba da shi akan biliyan 155 wanda kuma yanzu ya sake sabon salo, to zamu ce ya shafi wato hauhawan farashin da ya shigo tattalin arzikin ƙasa, wanda kuma dole ne dama irin haka ya faru saboda idan aka ba da ayyuka aka ba da lokacin gama su, to ya kamata lalle a sa tsayin daka a ga cewa an samar da kuɗaɗen kuma an gama su. Wannan shine zai hana irin yanayin da aka samu kai, amma kuma harkan gina hanya ta tana tafiyar da tattalin arzikin ƙasan wajen samar da zirga-zirgar mutane ma'aikata harkokin kasuwanci da kuma harkokin gina tattalin arzikin ƙasa.
Idan ba a manta ba, a shekarar 2017 ne gwamnatin Najeriya ta ba wa kamfanin Julius Berger kwangilar aikin gyaran titin Abuja zuwa Kaduna da Kano, aikin da aka yi ta samun jinkiri a kai ya zuwa lokacin da majalisar zattasuwar ƙasar ta amince da aikin sake shimfiɗa titunan. Halima Abdurra'ub, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.